sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Litinin 7 ga watan Yuni shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Mukal Masi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin ciki ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji Special General na 'yan sandan Najeriya ya jagoranci wani babban taro don samar da mafita ga lamarin tsaro. Haka kuma za a ji daga bakin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC kan yunkurin da yake wajen daƙile rashawa. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan ra'ayoyin 'yan Najeriya game da yunkurin sake kundin tsarin mulkin ƙasa. Sai kuma labaran wasanni da za mu kamo. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya yau Litini ya zargi kasar Iran da kas amsa wasu tambayoyi kan gano wasu baraguzan makamashin uranium da aka yi a wasu tasoshin nukiliyar da aka boye a kasar. Rafael Grossi, shugaban hukumar kula da makamashin atom ta kasa da kasa, ya shafi shekaru yana kokarin samun bayanai daga Iran kan wasu baraguzan uranium da aka samu a wasu wurare uku kan yiwuwar suna da alaka da shirin nukiliyar Iran. To amma Grossi ya faɗi a birnin Vienna cewa abinda nazarta zai kasance bayani na wannan al'amarin dai kamar yadda aka sani bai wadatar ba. Kotun kolin Amurka ta yanke hukunci da cikakken rinjaye yau Litini cewa mutane 400 da suka shigo Amurka daga kasashe 12 saboda wasu dalilai na jinkai ba su da hurumin zama na dindindin. Mai shari'a Alena Kagan, wacce ta rubuta matsayin kotun, ta ce dokar Amurka kan shigowar baki ta haramta ma waɗanda suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba samun takardun zama na dindindin ko green card ko da yake suna da kariya ta wucin gadi. Wannan kariyar TPS a taƙaice ta waɗanda suka shigo Amurka ne don kauce ma yaƙi ko kuma wata annoba haka a ƙasashen su na asali tana kare su daga yiwuwar kura kuma suna iya aiki a Amurka. To amma saboda wannan hukunci da kotun kolin ta Amurka ta yanke ba za su iya neman takardun zama na dindindin ba. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a kasar 100,636 a yau dinnan Litini, wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabbin kamuwa da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Adadin mace-mace kuma 2,427. A can kuma kasar Burtaniya jiya Lahadi ministan lafiya Matt Hancock ya ce nau'in Delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a India mai yiwuwa ya fi nau'in Alpha saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100. Cutar corona nau'in Delta din dai ta zo ta fi yawa a Burtaniya inda ta zarce ta nau'in Alpha wanda aka fara ganowa a Kent, inji Hancock ga manema labarai. Mai yiwuwa ne cutar nau'in Alpha ta janyo jinkiri ga shirin kawo ƙarshen kulle zuwa ranar 21 ga watan nan na Yuni a cewar sa. Yawan waɗanda suka samu raunuka yau Litini sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar Pakistan ya ƙaru zuwa sama da 100 a cewar Muhammad Usman Abdullah, mataimakin kwamishinan gundumar Watki da ke lardin Sin. Mutane dai aƙalla 38 ne suka mutu a wannan hatsarin. Jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun mazarce 1,000. Masu ayyukan ceto na ta kokarin zakulo fasinjojin da suka makale cikin tarkacen jiragen. Suna masu fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya karu a cewar Abdullah ga manema labarai. Ministan yada labaran kasar Pakistan Fawad Chowdhury ya faɗi a wata takardar bayani cewa zai wuri a ce wani kuskure ne ya sanadin hatsarin ko kuma wata makarƙashiya ce. To amma ana kan duba duk abin da ka yi. Kungiyar Taliban ta kira ga 'yan kasar Afghanistan waɗanda suka shafe shekaru suna aiki ma sojojin Amurka da na NATO da ke kan janyewa daga kasar ta Afghanistan da kar su 'yan Afghanistan ɗin su bar kasar su da yaƙi ya daidaita saboda tsoron ɗaukar fansa da kungiyar ta Taliban ka yi. Wannan tabbaci da Taliban ta bayar yau Litini na zuwa ne a daidai lokacin da dubban ƴan asalin Afghanistan da Amurka da kuma kasashen kawance suka dauka aiki akasari a matsayin takuntoci a tsawon shekaru kusan 20 da suka yi a kasar ke fargabar fuskantar ramuwar gayya daga ƴan tawayen dan haka suke ta harmar neman bizar zuwa Amurka masarautar musulunci ma'ana Taliban ba za ta sa su gaba ba kira ma take yi cewa su koma rayuwarsu ta asali kuma idan ma suna da wata kwarewa a kowane irin fanni su shiga taimaka ma kasar su a cewar Taliban a wata takardar bayani wadda aka tura ma ƴan jarida aka kuma wallafa a shafin yanar gizo na kungiyar a yau dinnan Litini takardar ta Taliban ta kara da cewa ba za su shiga wani hadari ba daga bangaren mu daga ƙarshe kwararru kan harkokin soja a yammacin duniya na nazari kan koshin wani jirgin sama mara matuki wanda bai karkashin wata hukuma wanda wata na'urar da aka kirkira don ta yi tunani da kanta ko artificial intelligence a turanci ke sarrafawa ne ya kashe mutane a kasar Libya bara a karan farko ba tare da ma wani dan adam ya sarrafa daga nesa ba wani rahoto da wani kwamitin kwararru na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a makon jiya wanda ya nuna cewa wani jirgi mara matuki da aka kera da fasahar zamani aka kuma tura kasar Libya a tabakin rahoton ya yi ta kai hare-hare da farmaki daga nesa kan sojojin da ke yaki ma janar Khalifa Haftar ya haifar da wata zazzafar muhawara tsakanin jami'ai a bangaren tsaro na yammacin duniya da kuma sauran kwararru gwamnatocin kasashe a majalisar ɗinkin duniya sun shafi wata da watanni suna muhawara kan koya wa jaba a yi wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa kan ka'idar amfani da jiragen sama na yaki marasa matuka au ƙarƙashin wata hukuma au akasin haka da kuma irin ka'idojin da ya kamata a gindaya musu
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC madalla tazu-tazun nan feto jiran na 'yan sandan Najeriya ya jagoranci wani taro da baki ɗaya kwamishinonin 'yan sandan kasar don tsara sake tunkarar matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta daga Abuja Najeriya ga rahoton Hassan Mai na kaina
It presents a unique opportunity for us to review existing and evolving security threats.
Sofeta General ɗan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba yayin da yake bude wani babban taro kan tsaron ƙasa da yayi da kwamishinonin ɗan sandan Najeriya a nan Abuja dazu da yamma wanda yace zai ba su damar yin bitar barazanar tsaro da ake fuskanta a halin yanzu da ma hasashe akan irin wanda za a iya fuskanta nan gaba sannan a asasin irin yadda ake tunkarar tsarin tsaron a ga irin nasarori da kalubalen da ake fuskanta
assess the progress made in our internal security operations and undertake professional peer review
Sofeta General ɗan sandan Najeriya wanda yayi karin bayani akan irin nasarorin da yake sun samu a cikin watanni biyun da suka gabata a fadin Najeriya baki daya kama daga kan masu satar mutane da neman kudin fansa ƴan bindiga dadi da kuma ƴan awaren yankin Biafra kazalika ya nemi ɗan sandan da su sake nazarin tsara kansu daga masu kai masu farmaki
all commissioners of police across the country are to review and strengthen security around all command headquarters
yace dukkanin kwamishinonin ƴan sanda a fadin kasar baki daya dole ne su sake bita tare da karfafa tsaro a hedkwatoci da kuma sauran ofisoshin ƴan sanda a yankunan su domin zama cikin shirin ko ta kwana don tunkarar duk wani kalubalen tsaro ko kuma masu kai masu farmaki
any attempt to attack such facilities
daga bisani dai an sallami ƴan jaridu inda su feta jinar din ya ci gaba da ganawar sirri da sauran manyan mukarrabansa to ko wannan taro ka iya haifar da ɗa mai ido tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso
bamu da tababar cewar idan har jami'an tsaron Najeriya da gaske suke yi kuma kalmar nan ta kishi da muke magana za ta dawo a cikin zukatansu to za a iya samun wani abu wanda yake mai iya yiwuwa to amma matsalar ba ka yin amfani da mara gaskiya wajen yaki da rashin gaskiya don haka dole ne idan hukumomi suna son a yi wannan gyaran so suke a yi da gaske gaske to dole ne su koma cikin abin da ya kamace su domin su kalli abin da gaske kuma su yi abin da gaske to da haka ne za a iya kaiwa gaci amma ni ban dauki wannan taro da ya da kwamishinonin yan sanda na waɗannan jihohi 36 da Abuja a matsayin wani abu mai wani nauyin kirki wajen wato tinkarar wannan matsalar ba domin su ne dai waɗanda aka dade ana aiki da su kuma marasa gaskiya da yawa a cikin su
Hassan Maina Kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. A cigaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da matashi kuma sabon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa Abdulrashid Bawa. Za ku ji matakin da ya dauka kan daidaita ma'aikatan bankuna. Ga abokin aikin mu Haruna Shehu da bakon nasa.
Tun bayan da ka kawo aiki, wani abu da wato shi ma ake ta magana akan shi a Najeriya shine yadda cikin ma'aikatan banki da dama ya dururuwa. Tun bayan da ka bada umarni cewa daga wannan wata na Yuni da ake ciki dole kowannen su ya cike takardar da take bayyana kadarorin da ya mallaka da daman su cikin su ya dururuwa saboda wannan wannan umarni da ka bayar zan tambaye ka ko menene dalilin bada wannan umarni daga bangaren hukumar ka
to kamar yadda ka sani sha'ani na masana'antu da ke hulɗa da harkan kuɗaɗe duka waɗannan abubuwa ko kai dan 419 ne ko kai dan abin da ne kana amfani da su in kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne kake amfani so sun san da waɗannan abubuwa da su ne ake kashe mu raba waɗannan abubuwan suna nan shine maganar gaskiya mun ga waɗannan abubuwan bila adadin tattare da su to kuma ba wai mun ba da umurni ne na cewa wai su je su yi ba a'a dokar fa tana nan fa ina dan shekara 6 a duniya akai wannan doka ba sabon
doka ba sabon abu bane
ba sabon abu bane ba sabon abu bane dokar nan an yi ta 1986 abinda kawai nace dai ga watan nan shekaran jiya kenan dai ga watan nan zamu tambaya cewa a bamu mu gani kuma dokar mu ta bamu right din cewa duk wani abu na ko ina a ko ina idan muna buƙatar information a bamu so kai abin da muka ce kenan muka bada lokaci ba mu ce wai hutun bayan baka yi laifi ba ko kaza a'a idan wannan ranar ta yi za mu tambaya mu ce a bamu sai a bamu duk wannan cece ku ce a'a sabon chairman na EFCC bai fahimci doka ba bai fahimci kaza ba EFCC ba ta da hurumin ta ce a bata doka duk mun san da wannan abin da muka ce dai in lokacin nan yayi daga wannan lokacin ne wannan magana akwai wajen kwana 40 ko 50 din kafin wannan mutum alo dan lokaci za mu tambaya kuma mun tambaya daya ga watan nan tana yi duk wani banki na Najeriya mun rubuta mu shi shugabannin bankunan da su da directorsin su cewa to Allah su ba mu wannan kambin nan da suka cika irin wanda suka kai ma hukumar da ya dace da hurumin ansa su ba mu abin da kawai muka ce kenan
to wato kamar nan gaba za ku sake yin waiwaye ne akan irin waɗannan abubuwa domin ganin ko an samu canji ko bambanci tsakanin lokacin da mutane suka ce ga abin da suke da shi da kuma can gaba zuwa lokacin da ake gani kamar ga abin da suka mallaka
a to kai kuma abubuwan da muke shiri akai ne zan zuwa in ga damu duniya yanda ake ciki kai dai a babu in aka bamu mu muka sa abin da zamu yi da shi
shugaban hukumar EFCC kenan Abdulrashid Bawa tattaunawa wasu da abokin aikin mu Haruna Shehu to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
Shehu Air Jaw Literature Low Bar Oke da Sako ga al'ummar Najeriya Nigeria, Nigeria, Nigeria. Bobbere kasa, tuzo ni kisho kasero mo. Nigeria. Salam, salam, salam. Ane kigere ko alumar kasa ta Nigeria. Muslimai kirasta mahata kai mujena nuna wariya. Mukallaka mu yan uwan jini dan mu samu cigaban kasar mu a Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu a Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu a Najeriya dan haka sai mu yi wasa a kasarata in kuwa fa kun je duniya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin tazarci ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke tayi
to yanzu kuma lokaci ne sanin shi ai malin fashi zai shigo da rahoto na musamman
a dangane da tsaka mai wayan da Najeriya ta shiga sabili da tabarbarewar tsaro da rashin bin doka da oda zan ya shugaban kasar Muhammadu Buhari a karan farko yayin bayani wa al'ummar kasar cewa duk wasu gutsuritsoma da cece kuce tare da hayagagan da ake ta yi aiki ne na masu san ganin gazawar wato gwamnatin tarayya
I'm getting good intelligence report. On daily basis, the question of insecurity in the country is being mentioned all over the world, not only here in Nigeria. Am I not leading the country according to the constitution? So whoever wanted diversion or destruction of the system at this point, I think will soon have their shock of their life. And we are concentrating on infrastructure because no country or institution can be developed without infrastructure.
Yace ina samun sahihan bayanai na sirri da kuma yadda ake ta yaya ta tabarbarewar rashin tsaro a Najeriya idanun kasashen duniya na kuma imani cewa akwai ƴan Najeriya na kwarai waɗanda suka amince cewa ina gudanar da ayyuka na bisa tanadin tsarin mulki anan ne ma yayin tambaya cewa shin ko meye masu hankorin neman shugabanci za su kawo wata hujja ko kwara da zai nuna cewa ba na bin tsarin mulki shin me suke nema tabbas ne kan nayi amanna cewa ina gudanar da ayyuka na kamar yadda ya kamata a saboda haka duk masu son ganin gazawa ta ko kuma dauke mana hankali daga abin da kasar nan ta sanya gaba za su sha mamaki kwanan nan yace mun maida hankali ne ga samar da ginshikan da za su tabbatar da ci gaban kasa da kuma ya juya game da batun hukumar zabe shugaba Buhari yace za mu samar da duk abubuwan da hukumar take bukata don gudanar da ayyukan ta a lokacin zabe ba tare da wani cikas ba da kuma ya juya ga al'amuran da ke faruwa a kudancin kasar nan irin hare-haren da ake kaiwa ofisoshin ƴan sanda da sace musu bindigogi da alburan sai cewa waɗannan aiki ne na yaran da ba su san abin da ya faru ba a lokacin da aka yakin basasar kasar nan na watanni 30 wanda ya laƙo mai rayukan mutane miliyan guda sune ke ta wannan tabargaza to amma ya ce za su gane kuransu nan ba da jimawa ba a game da batun tsaro shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ta canza manyan hafsoshin rundunonin tsaro da babban sufeto janar na ƴan sandan Najeriya don a ƙara inganta harkokin tsaro amma an ba su lokacin da za su kewaye sassan kasan don gano yadda za a murƙushe ayyukan ta'addan da kuma aikin ƴan ba da na'iya don tabbatar da tsaron lafiya da kuma dukiyar al'umma to yanzu dai babban abin da ya fita da hankali shine batun yunkurin ballewa da wasu sassa ke neman yi daga Najeriya hakan ya sanya na shiga rumbun tarihi abin da aka ce kulliya girmakaka shin waɗannan irin kalamai ne suka fito daga bakin shugaban mulkin soja General Yakubu Gawan jim kaɗan da aka kammala yakin basasa
greatest joy and happiness that the suffering of the innocent people especially within the secessionist enclave the other feeling I have is that we've got a very big and gigantic task before us
a gaskiya ina matukar farin cikin ganin an kawo ƙarshen wahalar da aka jefa al'ummar ƙasa ta musamman ma na yankin Biafra waɗanda suka nemi ballewa wato na biyu shine gagarumin aikin da ke gaban mu na sake hada kan al'ummar ƙasa
Well, as far as I'm concerned, right from the beginning of these operations, we've never taken the Igbos as enemies, as Ojukwu has made them to believe and has made the world to believe. As far as I'm concerned, the Igbos will be treated as an equal citizen in this country. There will be no second-rate citizens in Nigeria unless by their own behavior and performance. And this applies to any Nigerian whatsoever.
Magana ta gaskiya tunda aka yi wannan yaki a gama da ɗaya rana ban taɓa ɗaukan masu neman Biafra matsayin abokanan gaba ba kamar yadda shi Ojukwu ya nuna musu kuma yake nuna wa duniya kuma gwamnati na za ta ci gaba da daukar kabilar Igbo a matsayin ƴan kasa masu cikakken iko da ƴanci kamar kowa ba tare da nuna wani bambanci ba sai dai idan su ne da kansu suka nuna halayen da suka bambanta su da sauran dangi ƴan kasa kuma wannan matsayi da muka dauka ya shafi kowa shi ma madugun ɗan tawaye ya ce Odunago Ojukwu a wata hirar da aka yi da shi cin kaɗan da kammala yakin basasan Najeriya cewa yayi abin da ya faru ya wuce kuma zai zama babban kuskure ga duk wanda zai sake takalo yin yaki da gwamnati.
So a lot of people will say, but you were leading the first one. Yes, I led the first one. And I will say to everyone, I led proudly the first one. I don't think a second one is necessary. We should have learned from that first one.
Shiba Zuko yace na san mutane da yawa za su ce ai ni ne na jagoranci yakin farko. Eh tabbas cikin alfahari zan ce masa lalle ni ne na jagoranci yakin farko. To amma ba na jin cewa da kai buƙatar sake yakin basasa don wanda ya gabata ya zama darasi gare mu. Wannan amsa da marigayi Ojukwu ya bada da kuma bayanin da General Yakubu Gawan yayi sun zo daidai da bayanan da babban limamin Krista kuma dan kabilar Ibo Cardinal Arinze yayi wa wasu matasan da suka tunkare shi da batun ya taimaka wajen ƙara daukaka batun neman kafuwar ƙasar Biafra ga manyan shugabanni na duniya. Sai ya ce musu babban abin da ya kamata a yi yanzu shine a yi gyara a harkokin Najeriya a zauna lafiya. Hakan kuma ba zai samu ba sai kun shiga cikin harkokin siyasa a dama tare da ku.
Remember that you were very young in 1960 and 1961. That is why you are talking like this. I was made Archbishop 3 days before that war began. On the chap where I was Archbishop is the city most destroyed. I know what I am saying. Now, it is those who did not see the Nigeria Biafra war who are talking about Nigeria Biafra. They have no idea. They are poets.
Yace kada ku manta shekara 1967 kana yaro karami a lokacin da aka yi yakin basasar kasar nan. Ni saura kwana biyu a fara wannan yaki aka nada ne aka bishop na garin Onitsha. Yace garin Onitsha shine aka fi dagargazawa fiye da sauran yankuna na kudu maso gabashin Najeriya. Na san abin da ido na ya gani da kuma abin da ya faru saboda haka nake ba ku wannan shawara.
They do not know the political difficulties. Ojukwu was very intelligent and brilliant. Ojukwu was very capable. From that time, they had the whole Eastern Nigeria who was the head of the big respect. Unfortunately, Nigeria's federal government had supported the big powers. They had arms, so the answer said, we are being persecuted. You join the political party and you speak about it. And you will win in the parliament in Abuja. Not possibly because...
Yace ba ku san siyasar da ke tattare da ballewar wani sashe daga cikin wata ƙasa ba. Arinze ya kuma ba su tarihin ƙwarewa da kuma ƙoƙarin da Ojukwu ya yi a lokacin da yake shugabantar sojojin lardin gabas. Ya yi bakin iya ƙoƙarin shi dangane an samu Biafra amma burinsa bai cika ba. Domin manyan ƙasashe ƙawayen Najeriya sun agaza mata da ƙarfin soji. A saboda haka Cardinal Arinze ya ce mafi a'ala ga kowane sashe a yi gyara a harkokin tsaron Najeriya a inganta rayuwar al'ummar ƙasa shine abun da ake bukata yanzu. Shin ko yaya masu rajin kare haƙƙin ɗan adam irin su Mas'ura ke auna jawabin na shugaba Buhari?
Shi wannan maganganu da Buhari ya yi na cewar za su yi kaza ya faɗi wannan maganganu irin su makamanta wannan ya fi so shurin mashaki. Babu wata natija ta kirkira su daga cikin wayannan kurara. Kuma a halin da ƙasar take a yanzu maganar ikirari ko kurari ko barazana ba shi ake bukata ba. Hukunci ake bukata. Gwamnati ta fito ta nuna cewar gwamnati ce ita tana da jajircewa da za ta iya dilin da duk wanda yake haddasa wannan al'amura.
Da ya yi kallo ya koma sama domin an kammala sauraron ra'ayoyin jama'a game da gyaran da ake son yi wa tsarin mulkin Najeriya. Abin da ya rage yanzu shine majalisar ƙasa ta sake yin nazari cikin tsanaki ta kuma tsaye da shawarar da za ta gabatarwa da shugaban ƙasa don ya zama doka. Sani Sha'ib Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ib Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice.
Amurka ta lashe gasar kwallon kafar League ta kasashen nahiyar arewacin Amurka da yankin Pacific bayan da ta yi nasarar doke Mexico da ci 3-2 a wasan karshe ta gasar. kan wasan Chelsea ta Ingila Christian Pulisic shine ya zura kwallon da ta baiwa Amurkar nasara ta hanyar penalty a cikin ƙarin lokacin wasan bayan tashi a kunnen doki da ci 2-2 bayan karewar ruwa'adin wasan na al'ada. Amurka ta sami bugun penalty ne bayan da aka kayar da shi Pulisic din a cikin akwatin golar Mexico. To amma fa sai da aka dauki tsawon lokaci ana nazarin mataimaki alƙalin wasa mai kula da bidiyo kafin a tabbatar da bugun penalty. Don kafin lokacin kuma sau biyu Mexico na shiga gaba a wasan, to amma Amurka na ramawa lamarin da ya sa wasan ya kai ƙarin lokaci. To sai dai Mexico din ma ta sami bugun penalty a mintunan ƙarshe na wasan da zai bata damar farkewa. To amma hakan bai samu ba, domin kuwa mai tsaron gida na Amurka ya tare penalty. Wannan ne dai karo na farko da aka fafata wasan ƙarshe ta gasar league din ta CONCACAF wadda aka kirkiro ga kasashen Amurka ta Arewa da Tsakiya da kuma yankin Caribbean. A wani labarin kuma dan wasan kungiyar Chelsea Callum Hudson-Odoi na shirin sauya kasar buga wasa daga Ingila zuwa kasar iyayensa ta haihuwa wato Ghana. Hudson-Odoi haifaffen kasar Ingila ya buga wa kasar ta Ingila wasa a matakin matasa yan kasa da shekaru 23 tare da fatan samun shiga babbar kungiyar kasar. To amma kuma kocin kasar Gareth Southgate bai zabe shi a cikin yan wasan kasar ba. Da alama kuma yan wasan Ingila din Jadon Sancho da ke taka leda a kungiyar Borussia Dortmund na daga cikin yan wasan da aka zaba a yan wasan na Ingila da kuma ake hasashen cewa sun tare yiwuwar daukar Hudson-Odoi. Yanzu haka kuma dan wasan mai shekaru 20 da haihuwa yana a kasar Ghana, kasar iyayensa ta asali, inda ya je hutu jin kadan bayan da kungiyarsa ta Chelsea ta lashe kofin zakarun Turai ta bana. Masoya kungiyar ta Chelsea a Ghana sun shirya masa wata katafariyar walimar karramawa akan nasarar da suka samu ta lashe gasar ta zakarun Turai. An cire shugaban hukumar kullon kafar Brazil Rogério Caboclo daga mukaminsa bisa zargi-zargin ayyukan cin zarafin mata. Da farko dai kwamitin da'a na hukumar ya dakatar da Caboclo ne na tsawon kwanaki 30 bayan da wata ma'aikaciyar hukumar ta zarge shi da kokarin cin zarafi da neman lalata da ita. To sai dai Caboclo ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa. An nada Antonio Carlos a matsayin mukaddashin shugaban hukumar bisa tanadin kundin tsarin mulkin hukumar da ya ce mataimakin shugaban kungiyar mafi dadewa ne zai maye gurbin shugaba. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan kasar ta Brazil ta karbi bakuncin gasar Copa America ta bana. An zabi kasar domin karbar bakuncin gasar ne a makare bayan da aka soke gudanar da ita a kasashen Colombia da Argentina da aka tsara tun farko. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Gaida na Sanyinna. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya yau Litini ya zargi kasar Iran da ta amsa wasu tambayoyi kan gano wasu baraguzan makamashin uranium da aka yi a wasu tasoshin nukiliyar da aka boye a kasar. Rafael Grossi, shugaban hukumar kula da makamashin atom ta kasa da kasa, ya shafi shekaru yana kokarin samun bayanai daga Iran kan wasu baraguzan uranium da aka samu a wasu wurare uku kan yiwuwar suna da alaka da shirin nukiliyar Iran. Kotun kolin Amurka ta yanke hukunci da cikakken rinjaye yau Litini cewa mutane 400 da suka shigo Amurka daga kasashe 12 saboda wasu dalilai na jinkai ba su da hurumin zama na dindindin. Mai shari'a Alena Kagan, wacce ta rubuta matsayin kotun, ta ce dokar Amurka kan shigowar baki ta haramta ma waɗanda suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba samun takardun zama na dindindin ko green card ko da yake suna da kariya ta wucin gadi. Wannan kariyar TPS a taƙaice ta waɗanda suka shigo Amurka ne don kauce ma yaƙi ko kuma wata annoba haka a ƙasashen su na asali. Ma'aikatar lafiyar ƙasar India ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar 100,636 a yau dinnan Litini, wanda wannan ne adadi mafi ƙanƙanta na sabbin kamuwa da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Adadin mace-mace kuma 2,427. A can kuma kasar Burtaniya jiya Lahadi, ministan lafiya Matt Hancock ya ce nau'in Delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a India mai yiwuwa ya fi nau'in Alpha saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100.
masu sauraro baki dai abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi garba da yake na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.